sleep. Through unwanted thoughts, the night breathes. A man weeps for loss of his dreams. He is numb. He is lost. A fiend, an outcast for lifetime, it seems. The truth has no freedom to from the walls of his prison cell. Quelling fear that foolishness is in vain. Finding strength in the scabrous walls that challenge him to be sane. Longing for ease that every moment he gave has not been in vain.
Da 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 da